أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا بابنا غوماني باب الأذان أجيكم صارن هل كان إذا أهارا عند كوي لتاهم حديثي كون تفسير في أكي هارا سنة أجيكو فكه كو سيرا سبيو باب الأذان باب كيران صلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكي تشاء أمير بلال أم أمرت بلال أن يشفع الأذان يأي كيران صلى يأي شبيبي ويوتر الإقامة إقامة يأي تمارا معنى يشفع الأذان كيران صلى يأي شبيبي غالب كلمو منش معنى يوتر الإقامة إقامة كما يأي تاوتري إيكينا mafi yawaicin kalmomin in ba nan ba a cikin kiran sallah ma akwai abin da ɗaya ne yake a cikin iqama ma kuma akwai abin da biyu ne yake
babul azan wal iqama
ɗaya babul azan wal iqama eh haka ne dan abin da suka shahi iqama ma duka a ciki take an abi juhaifa wa habbun abdullahi suwai kala yake cewa taitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam hu fi qubbatil lahu hamra yana cikin wata hema shi wadda take ja hema ita ce abin nan da ake dan daki da ake na bugaje irin na hata yanzu na tamfalin da tamfal ake shi qala sai ke cafa kharaja bilalin bi wudu'in sai bilal ya huto da ruwan arwalla fa min nadihin akwai mai yayyahi wa na'ilin akwai wanda ya samu mana sauran ruwan arwalla na annabi sallallahu alaihi wasallam da in yayi arwalla yake ruwan da ya zubi daga jikin shi suna tarewa to wani a cikin ruwan da Bilal ya tare ya fito da shi suna ta waso so daga ciki akwai mai samun yayyayya hama jikin shi wana ilin akwai wanda ya samu ruwan kala sai yace fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wa alaihi hullatun hamra yana da kawashe ja da larabcin an ce hulla sai kayan da suka zamana sama da kasa ne duka namiji ne kenan da rigar da wandan suna zama complete ɗaya ne kamar shadda rigar ta da wandan ta duka kala ɗaya ko kaya na mata ne da jibkin da rigar su zama na kala ɗaya da abu ɗaya aka yi su da atamfa ɗaya aka yi shine hulla amma in ya zama na kaya ne kala daban-daban ba za a kira shi hulla ba ka anni anzuru ila bayadi saqihi kamar gani ina duba zuwa ga hasken kyallin kwabrin shi a dai salatu wassalam dan ya ga mana cewa uzratul mu'min ila ansafi saqihi fa in aba fa ila laka abaini sanya kaya na namiji su kasance zuwa ga rabin kwabri idan haka ba ta samu ba su kai kusa da wannan idan kafa yace amma asfar min alqabin mai zarfi fi nar in yayi kasa da idan kafa kuma wuta ce kala sai yace fata wadda sai yayi arwalla wa azzan
bin malami sai kuma
da wannan insha Allah yasa a daidaita sauki to wallahi kun ga ilimi hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya al'adance in dai kaya ne na wannan dabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa su zai da hakkobrin shi ana gani irin kayan nan da kuke ga hulani suna sa su sa kaya su kawo daidai nan wandan su anan kawai haka nan na annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine babin mustahabi
irin nazarci su ina gane irin nazarci su eh shi ma wani zuwa dai sun zama ce ta shi magana wallahi
shi annabi haka ne kai ne haka musu da nan ga shi ni anzur ila bayadi saqai
tarbiyar su ko kwa
ah su ai hulani galibi suna girmama wangakin karantar wadan fodiyo sun gaji abin ne daga Usman dan podium duk wanda aka ce ga yadda dan podium yake in hulani ne to dan kabilanci suna kwaikwayon wannan har yi zamana jikin su kawai tufasu ta zamana haka nan suke yi saboda albarkacin
shi
malaman su haka nan suke yi kaga ka anni anzur kamar gani ina kallo ila bayadi saqai zuwa ga kyallin kwabrin shi dan sa kayan shi kwabrin shi a waje yake dan saboda ko a hankalce a fiki hanci in ya wuce idan kafa zai kasance duka zamtar da tai kusa da shi kwasar ta zai kai kuma a matsayinka na masallaci duka zamtar da yazo kusa da ita in dan ya ce zai ta liƙe ma a jikin tawak fa tawaddu wa azana bilalun yace faja'altu atatabba ufahu sai na fara ina bibiyar bakin shi hahuna wa hahuna da nan da can kenan yana hayya ala sala yaminan wa shimalan dama da hagu hayya ala sala hayya ala fala kenan yadda ake kiran sallah mai kiran sallah yana kallon gabas yana yi in yazo wajen hayya ala sala yayi daya nan waje hayya ala sala yayi daya nan waje hayya ala fala yayi daya nan hayya ala fala yayi daya nan sai zamana kenan kowane bangare ya samu hayya ala sala daya hayya ala fala daya yace sun muraki zata lahu ana zatun sannan sai aka kafa mushi wata el sanda fata kaddama sai ya wuce gaba sanda da ake sa ta sutura wa sallal zuhra wal asr rak'atayn ya sallaci az-zuhr da al-asr rak'a biyu kenan biyu kenan summa lam yazal salli rak'atayn sannan bai gushe ba yana sallar rak'o'i biyu hatta raja ila al-madina sai da ya komo zuwa ga madina nan abin da yake so da ya karantar da mu cikin babul azan wal iqama abin da ya shahi faja altu atatabba'u fa'u ha huna wa ha huna qul yamina wa shimala hayya ala salah hayya ala al-falah kenan wannan sai zamana suffa ce ta kiran sallah na hadisi na 70 a Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yake cewa inna bilalan yu'azzinu bilailin bilal ya kasance yana kiran sallah da daddare fa kulu wa sharbu ku ci ku sha hatta yu'zanu hatta yu'azzinu ibn Umm Maktum har sai ibn Umm Maktum ya abun nan ya yi kiran sallah an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tum al-mu'azzin idan kun ji mai kiran sallah fa qulu mithla ma yaqul ku fadi irin abin da yake fada ku kwaikwaye shi kamar yadda mai iziya yake cewa tustahabbu hikayatuhu mustahabbi ne kwaikwayen shi irin abin da ya fada sai wajen hayya ala salah hayya ala falah nan hika ce la hawla wala quwwata illa billah
no wanda ake cewa kafin lahu hamra amin admin
yana daga cikin yana cikin hema shija min adamin tahata ma'ana da fata akai wannan akai hema dakin da ake yi na tanti babu na shada yan gudun hijira da hulani da bugaje a daji da ake yi na da tanti ne ake yin shi da tamfar ne suke yin shi babu istiqbal al-qibla baban dake bayanin fuskantar al-qibla an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahar rahilati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin nafila a bayan dabbar shi haisu kana wajhu duwad wajen da huskar shi ta kasance yubi bi ra'sihi yana nuni da kanshi dabbar shi duk inda ta kalla ta zai kasance sallan nafila ba farilla ba yana yi ba dan kuma saboda kadan bulaguro ya rasa farallan na filfilin shi da yake yi to ba sai ya sabka ba farilla ita zai sabkan ma na filfilin shi sai ya ci gaba da yi a bisa dabbar shi ko yanzu a bisa koma wani waje ta kalla in a bisa ne gabas ta kalla arewa ta kalla yamma ta kalla zaka ci gaba da na filfilin ka zai da ruku'i da wannan duka nuni ne zaka yi yumi bi ra'sihi wa kana ibn umar yaf'aluhu haka ibn umar ya kasance yana aikatawa in an kawo hadisi a kawo aikin wani sahabi babba cewa ko wani cikin sahabbai yana aikata kaza nuni ne kan cewa abun haka yake ba a shahi shi ba na inda an shahi shi sahabi bai ci gaba da yi da shi ba wa fi riwayatin a wata riwaya kana yutru ala ba'iri ya kasance yana wuturi akan raƙumin shi wali muslimin a riwayar muslim cewa ya gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba sai dai bai sallata sallar farilla a busa haka ne kuma ba za a sallaci farilla ba walil bukhari a riwayar bukhari yace illa al-fara'id sai ta farilla ke katta tsagalita hannu barki a hankali bude kawki rika kallo rika kallo bari ji juya annabi umar radiyallahu anhu ma kale yake cewa bainama nasu bi quba wani lokaci mutane suna quba bainama zarfu zamani ce bainama ka wani lokaci fi salati subhi a cikin sallar asuba izja'ahum atin sai wani mai zawwa ya zo musu fa kale yace innan nabiy sallallahu alaihi wasallam kad unzila alaihi laylatul qur'an lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare an sauko mushi qur'ani an sauko mushi wani bangare na qur'ani wa kad umira an yastaqbilal qibla kuma an umarce shi ya fuskanci al-qibla ya fuskanci ka'aba fastaqbiluha kuma ku fuskance ta wa kana tujuhum ila shami huskokin su suna kallon sham baitul maqdis suke kallo amma a cikin sallar fastadaru ila ka'aba sai suka juya suka kalli ka'aba inda aka ce musu daddare an sauko aya cewa a bar kallon baitul maqdis a kalli ka'aba a cikin sallar bisa ba ma suka kare ta a cikin nafsinta suka kalli wani waje da wancan wajen sallah dai ce yayi wani bangaren ta wata alƙibla wani bangaren ta wani alƙibla an Anas bin Sirin kala yake cewa fasta qabalna Anasan hina qadimi min Sham istaqbalna Anasan mun fuskanci Anas lokacin da ya zo daga Sham falakinahu bi ayni tamr sai mun gamu da shi gurin da ake cewa ayni tamr ismu makani fara'aytu yusalli ala himarin sai mun ganshi yana sallah bisa jikin shi wajhuhu min zaljanibi huskar shi tana kallon wancan gehe ya'ani an yasaral qibla yana nihi hagumkin alqibla kenan ba ma wajen alqibla ba huskar take kallo amma yana nafila shi kamar yadda yake can cikin hadisi fa qultu sai nace mishi ra'aytuka tusalli li ghayri alqibla na ganka kana sallah a wajen da ba alqibla ba fa qala sai yace laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'alu dan ba na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa ba da ba zan aikata ba ya ga dan bulaguro a cikin bulaguron shi madadin yayi ta asara sai ya zama na sallolin shi da zai yi na firfilin shi kamar yanzu bisu zuwa niyame ne in tahiyya ce ta lokacin ya halitta ai na firfilin madadin ka tsaya kai ta bata lokaci a banza sai ka riwace shi raka'o'i nawa ma sai kai kuma Allah ya baka dama daidai suke da wanda kana zaman kana yi a gida babu sufufu baban sahu an Anas bin Malik radiyallahu anhu kale yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna taswiyata sufuhu min tamami salah lalle daidaita sahu yana daga cikin cika sallah an Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu ma kale yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusawwuna sufufakum wallahi ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum ko Allah ya sabanta tsakanin huskokinku malamai suka ce shine gaba da juna da kin juna gashi wani bai ma wani komai ba amma ya kullace shi a zuci yana ganin haushin shi ba tare da ya mishi komai ba shine sassaba sahu yace sassaba sahu yake jayo wannan wali muslim daga muslim yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana jeran tasahummu hatta ka annama yusawwi bi halqida kamar kace yana jeranta kibiyoyi ne yadda mai kibiya in ya sa ta cikin ginanta zai daidaita su yi tsaf wata bata wuce wata ba annabi in yazo sallah haka yake daidaita mata yadda sahun musu ya zama na haka nan hatta ra'a in kada aqalna anhu sai da ya gani wata mun hankalta mun fahimta kenan sai ya kyale mu ba sai ya gyara ba summa kharaja yawman sannan sai wata rana ya hutu fa qama sai hatta kada an yukabbir har ya kusa ya kabbara fara'a rajulan badiyan sadarahu sai ga wani mutum ya turo da kirjin shi sahun hadisin ne da kafahuwa da diga-diga da sun zo daidai amma sai ga wani mutum kirjin shi ya danyi gaba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ibadallahi ya ku bayin Allah la tusawwuna sufufukum wallahi ku jeranta sahunku ala khalifanna Allah bayna wujuhikum ko Allah ya saba tsakanin huskokinku kaga ba kafahuwa ba yadda yanzu masu sahu kawai kowa da ga dama wani tayi haka wani yayi haka ana meka shi ne yadda kafa kowace yastaqbilu bi atrafi rijlihi alqibla hadisi al-bukhari yana fuskanta alqibla hatta da kafahuwan shi sak su kalli gabas in naka suka kalli gabas haka wani ma kawo tashi ta jeri ta ka suka kalli gabas in kuka meke ba a samun kafa ko daya a tsakaninku annabi ko ya ce ka abar kafa a tsakanin sahu naga shedan ya zama kamar ittimkiya yana shiga ya ta samu ku wasiwasi cikin sallah da tunani ko kuka bar mishi kama da kofar da zai shigo an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna jaddatuhu Mulaika kakashi Mulaika da at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li da'amin sana'atu lahu ta kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wani abinci da ta mishi abinci na kira na da'awa fa akala minhu sai ya ci abincin sun makara sai ce qumi fali usalli lakum ku tashi in yi muku sallah kaga da yazo akai abincin ta mishi alheri ta mishi karamci abinda zai saka mata shine shi ma ayi sallah a gidanta ba a shiga hiraki ba ayi ta dumi na banza qala Anas Anas sai ce fa qumtu ila hasirin lana sai na tashi zuwa ga wata wannan wata tabarman mu qadis wadda tayi baki min dulu malibi saboda jimawa da akai ana hawanta fa nadahatu bima in sai nan mata yayyahi da ruwa ita tabarman fa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye bisa wannan tabarma anan gurin ne masu mai ahadari mun ga inda yake cewa wanda wani abu ya samu tuhanin shi yake shakku na dahu ya mishi yayyahi gashi nan asalin inda aka samu hadisin fana da hatuhu bima in sai nan mushe yahi da ruwa dan ana shakkun najasa ba ko da najasa ko babu sai ayyaye fa qama alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaftu ana walaytim wara'ahu sai nayi sahu da ni da wani marayi a bayan shi wala ayuz min wara'ina tsohuwa tana can bayan mu ita ma kakar ta Anas fa sallala na raka'ataini sai annabi yamma na sallah raka'a bi sun man sarafa sannan ya tahiye shi wali muslim daga muslim ya ce anna rasulullah sallallahu bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da shi wa bi ummihi da ma'aihiye shi aw khalati ko yar uwan ma'aihiye shi qala sai ya ce fa aqamani an yaminihi ya tsaida ni a damar shi wa aqama almar'ata khalfana ya sanya mata a bayan mu mata tsohuwa ta zama na a baya kenan ko uwa ko kanwa uwa al yatim huwa dumaira jaddu husain ibn abdullah ibn dumaira shine wannan al yatim in marayan kenan shine dumaira jaddi ne kakani na husain ibn abdullah ibn dumaira wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala yake bittu inda khalati maimuna na kwana a wajen yar uwan ma'aiyata maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah da daddare fa qumtu an yasarihi sai na tsaya a hagumkin shi fa akhadha bi ra'si sai ya kama kaina fa qamani an yaminihi ya maido ni daman shi yanan gurin da mutum daya zai tsaya a daman liman ne in shi daya ne can kuma sama inda namiji ne da namiji da mace namijin ya zama na bayan liman kin macen ta zama na bayan shi ko kuma bayan shi ko mace ko mata ayi sifa babul imama babul limanci ana abi hurairata radiyallahu anhu ana nabi sallallahu alaihi wasallam kace amma ya khashal ladhi yarfa'u ra'suhu qabla al-imami shin baye jin tsoro wanda ke dago kan shi kafin liman an yuhawwila Allah ra'suhu ra'sa himar Allah ya maida kan shi ya koma kan jiki aw yaj'al Allah suratahu surata himar ko kuma ya maida sura shi ta koma sura ce ta jiki wannan dukkan shi abin da yake nihi ma'ana wai zanubin ya kai a mushi haka inda za a sakauta mushi da abin da ya dace to amma rahama ta Allah sai zamanin ba za a mushi haka ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga al'ummashi na gaba an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi kawai an sanya liman ne dan ayi koyi da shi fala takhtalifu alayka da ku saba mashi fa iza kabbara idan yayi kabbara fa kabbiru ku yi kabbara wa iza raka'a idan yayi ruku'u farka'u ku yi ruku'u wa iza qala sami'a Allahu liman hamidu fa qulu allahumma rabbana wa lakal hamdu haka zaku fada in yace sami Allahu liman hamidu wa iza sajada idan yayi sujada fasjudu kuma ku yi sujada wa iza salla jalisan idan yayi salla a zamne fasallu julusan ajma'una ku yi salla a zamne kuma ku duka wannan gabar ta karshe ya kasance mansufi ne an shahe shi cewa liman in yayi salla a zamne kuma ku yi salla a zamne an shahe shi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sallar shi da yayi ta cutar rasuwa yayi sallah a zamane a cikin sahih bukhari amma su kuma a tsaye suka yi sallah suka bi shi kuma wancan shine aikin karshe ba wannan ana aisha radiyallahu anha kala take cewa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah cikin gidan shi huwa shakin yana rishin lahiya fa salla jalisan yayi sallah a zamane wa salla wara'ahu qaumun qiyamun wasu mutane a bayan shi suka yi sallah a tsaye fa ashara ilayhim sai musu nuni an jilsu cewa ku zamna falan man sarafa yayin da aka gama qala sai ya ce musu inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ne dan ayi koyi da shi fa iza raka'a farka'u in yayi ruku'u ku yi wa iza rafa'a farfa'u in ya dago ku dago wa iza qala sami Allahu liman hamidu ya ce sami Allahu liman hamidu ku ce rabbana wa lakal hamdu wa iza salla jalisan in yayi salla a zamanin fa sallu julusan ajma'una ku yi salla a zamanin gabaki dayan ku an Abdullah ibn Yazid al-Khadami al-Ansari radiyallahu anhu qala yake cewa haddathani al-Bara ya bani labari huwa ghayru kazub shi kuma ba makareci bane wannan jumla ce itradiya wanda ya kawo ta kawai din tabbatarwa amma sahabbai dukkan su babu wanda yake makareci qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza qala sami Allahu liman hamiduhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yace sami Allahu liman hamiduhu lam yahani ahadun minna zaharahu ba wanda yake tankwaso bayan shi daga cikin mu hatta ya ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidan har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi yana sujada summa naqa usujudan ba'dahu sannan sai mai fadi muna masu sujada bayan shi kenan nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga sujada suna tsaye suna miƙe sak ko tankwasa bayan su wasu yayin shinga goshin shi ya taba ƙasa yayi sujada ba suna tahiyya tare tare da shi ba irin nan yanzu an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ammal imza ammana al imam fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'aminul mala'ikati nan duk wanda amin kin shi ta dace da ta mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta mishi abin da ya gabata na zanubban shi kenan nan gurin shine malaman da malikiya suka tai su sun tahi kan cewa ma liman ba zai ce amin ba to wanda suka ce liman zai ce amin ma mu ma su ce tare da shi shine hujja shi wannan hadisin kuma hujja ce mai karfi an Abi Hurairah radiyallahu anhu dukan su suna hada inda aka bayyana karatu inda gashi ya ce idza amana al imam idan liman yace amin kuma ku ce amin kenan bai hada ina za a ce in yace amin kuma ku ce amin a anan kuma asarrance kowa zai yi kowa an yi karatun shi ai shi zai yi an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza salla ahadukum lin nasi idan dayan ku yi sallah ga mutane falyu khaffif ya sassauta fa inna fihi mudda'ifa a cikin su akwai mai rauni wa saqima da marar lahiya wa zalhaja da ma'abucin bukata wa idza salla ahadukum li nafsihi idan dayan ku zai ma kanshi sallah shi dai ne daga shi sai shi falyu dawwil ma sha ay tsawaita yadda ya ga dama tsawon da ya ga dama yayi wannan shi kadai ne amma inda jama'a ce to ya kalli halayen su da yadda ya kamata ya tahiyyar da su an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu qala yake cewa na an je al-Badri an nasaba shi zuwa ga Badar ba dan ya je yakin Badar ba gidan shi ne yake kusa da Badar gindan Badar din guri ne bai je ba yakin Badar ko dai bai halarce shi ba yace ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya zo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace inni la ata'akharu an salati as-subh ni lalle ina jinkiri game da sallar as-subh sai na bari an jima'a rarraka nake zawo min ajli fulan saboda wani min mai dulu bina saboda tsawaitawa da yake mu fiha a cikin ta saboda tsawaitawa da yake yana tsaya an rarrage an rarraka hin in taho kala sai yace fa ma ra'aytu annabi sallallahu alaihi wasallam gadiba fi mau'izatin qaddu banga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hushi cikin wani wa'azi cikin wa'azi da dai ba ashadda min ma gadiba yau mai zin mafi tsananin hushin da yake kamar ranna yayi hushin da bai taba yin shi ba da yaji an ce ga wani liman yana tsawaitawa da har wasu suna jinkiri dan ka su taho ya rarrage fa kala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna minkum munafirin lalle tabbas cikin ku akwai masu kore jama'a wanda yake mai da'awa mai kiran mutane ya kira su ake so ba korewa ba fa ayyukum amma nas duk wanda yayi limanci ga mutane falyu jizya taqaita fa inna min wara'ihil kabir dan abayan shi akwai babba wa sagir da karami wa zalhaja da ma'abucin bukata a tsaya nan ku sifatu salati yana da tsamani.